Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Lahadi 15 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yitar da shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta kin tabbatar da cewa Iran na kiyaye yarjejeniyar nukiliya, wadda da ita da manyan kasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015. Kerry ya ce wannan shawarar a tabakin sa ta yi hannun riga da abin da ke tartibi, saboda kawai nuna isa da kuma cimma wata manufa. Kerry, wanda shine ya wakilci Amurka wajen tattaunawa kan yarjejeniyar, ya kara da cewa Trump ya nisanta mu daga abokan hulɗar mu, ya nakasa mu, ya ƙarfafa masu ra'ayin riƙau a Iran, ya sa warware rikicin mu da Koriya ta Arewa zai dada yin wuya, wanda zai kuma dada kai mu ga yaƙi. Shugaban Iran ya faɗi ranar Juma'a cewa yarjejeniyar da ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015 ba fa za ta warware ba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa bayan kalaman na Trump, shugaban na Iran Hassan Rouhani ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da su kiyaye ta. Ya bayyana yarjejeniyar da wata mashahuriyar aba da aka taɓa cimma a matakin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa. Shugaban na Iran ya kuma maida martani game da bayyana Iran da ƙasa mai bin tafarkin kama karya da Trump ya yi. Yana mai bayyana Trump da maƙaryaci kuma ɗan kama karya. Wani mai magana da yawun ƙungiyoyin mayakan Siriya ya faɗi jiya Asabar cewa da yiwuwar mayakan ISIS fice daga Raqqa a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda aka cimma tsakaninta da mayakan Siriya da ke samun goyon bayan waɗanda suka mata zobe. Mai maganar ya ce da yiwuwar mayakan na ISIS fice daga birnin da dare daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, duk wani ɗan bindigar ISIS da ya tsaya za a tilasta shi au ya miƙa wuya au a kashe shi. Tun daga ranar Juma'a farar hula suka fara tserewa daga Raqqa, gabanin dannawa ta ƙarshe da ake sauraron mayakan da ke samun goyon bayan Amurka za su yi da zamar sake ɓace birnin daga hannun ISIS. An hallaka mutane aƙalla 25 baya ga wasu 50 da suka samu raunuka a wani harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya daura da wani muhimmin shatale-tale da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, a cewar jami'ai da kuma wasu ganau. Tashin bom ɗin wanda ya auku daura da shatale-talen zobe mai cike da hada-hada da alamar dai wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya haddasa, a cewar wani jami'in 'yan sanda ga muryar Amurka. Ganau sun ce bom ɗin ya tashi ne yayin da hanya ta cunkushe. Wani wakilin muryar Amurka da ya je wurin ya kida ya gawarwaki aƙalla 25 yayin da ake jigilar su. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana zargin wani ɗalibin da aka dakatar da shi daga wata makarantar sakandare a arewacin Kenya da sake dawowa jiya Asabar da wasu 'yan bindiga, inda suka kashe wasu ɗalibai shida da wani mai gadi guda a wani al'amarin da ya yi kama da ramuwar gayya a cewar jami'ai. Harbe-harben sun auku ne da asubahin jiya Asabar a wata makarantar sakandare da ke Lokichogyo mai tazarar kilomita 90 daga sansanin 'yan gudun hijira na Kakuma da ke kusa da kan iyakar Sudan ta kudu da Kenya. Wanda ake zargin, wanda ɗan gudun hijira ne daga Sudan ta kudu, an dakatar da shi daga makarantar sakandare ta Lokiona ne saboda fada. Ɗalibin, wanda ba a faɗi sunansa ba da kuma shekarunsa, an kama shi bayan wannan al'amarin. Wasu 'yan ƙasar Moldova hudu sun mutu jiya Asabar. bayan da wani jirgin sama na daukar kaya da ya fito da su cikin kogi daura da gabar Abrikos a cewar ministan tsaron kasar ta Abrikos minista Sadiki Diakite ya ga manema labarai cewa wasu mutane shida kuma sun samu raunuka ciki har da wasu ɗan kasar Faransa hudu uku daga cikin su sojojin Faransa ne wata majiyar rundunar sojin Faransa ta ce hayar jirgin sojojin Faransa suka yi don amfani da shi wajen yaki da masu tsoron ra'ayi ko operation Barkhane a yankin Sahel ana ganin mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ophelia za ta afkama Burtaniya da Ireland a wannan satin wadda wata guguwar North Atlantic ce da ba a saba ganin ta ba
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Kama barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa guda biyu ne da kasashe daban-daban. Da farko, bari mu fara batun zaben da aka yi a kasar Liberia, inda aka yi zabe ranar 30 ta gabata, kuma mutane 20 ne suka tsaya takarar kujerar shugabancin kasar. Fitattu daga cikin waɗannan 'yan takarar ko sun haɗa ne da hamshakin ɗan kasuwan nan mai suna Benoni Yure, sai kuma tsohon babban daraktan kamfanin Coca-Cola Alexander Cummings, sai tsohon gwamnan babban bankin kasar James Jones, sai kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu Joseph Boakai da kuma Charles Boskin da kuma Senator George Weah tsohon dan kwallon nan. Kana mutane 980 ne suka tsaya takarar kujeru 73 na yan majalisar wakilai. Mun zanta da wani dan Najeriya mazauni kasar wanda shine shugaban yan Afirka ta yamma mazauna Liberia, wato Yahaya Dan Jalingo, kuma yayi muna karin haske akan wannan zaben, inda na fara tambayar sa yadda zaben ya gudana.
Ta han kammala zabe lafiya kuma tsaka da shi ne dan kasa ne nan. Na jefa ƙuri'a yadda ka'ida ta ce na kasar ta ce tun ma daga inda lokacin aka fara ita siyasa har zuwa lokacin aka kada ƙuri'a ba wata rigima da ta taso ko wani abu aka bawo.
To ganin cewa 'yan takarar suna da tarin yawa musamman na shugaban ƙasa har ma da 'yan majalisar wakilai ya ka ga fitowar mutane.
An fito kan sai dai kasan akwai bisa ga irin halayyar halin da muke ciki a kasa kamar kasanmu na nan Afirka inda komai dai ba shiri da wuya a yi talaka kare lafiya to wannan an samu ɗan taggar da ɗan wajajen mutane samu irin ko su fito sun fi fito kan amma akwai problem kaɗan inda muka notice. Wato mun dago a cewa wasu sun zo sunayensu a ce babu a nan babu a can to wannan da abubuwa ne wanda dama dole a samu su amma fitowa da yan fito kuma a yanzu a halin da aka ciki yanzu dama an san tabbas ɗan mutane kalila da za fito wanda za su a cikin yan siyasar wasu yan siyasar dama ba wasu ne fitacce ba to wanda dai fitacce ɗan kalila ne a yanzu ma mutum biyu ne suka fito party biyu ne wato party wannan sanin da ɗan kwallon nan wato George Weah da shi da mataimakin shugaban kasa su ne yanzu suka fito har wanda ake zaton ma za su shiga bugawa na ƙarshe
zagaye na biyu
ne wanda ya zama shugaban kasa.
To su sauran wanda suka fito kamar tsohon shugaban kamfanin Coca-Cola tsohon shugaban bankin kasan da dai wasu manya-manyan sanannu da suka fito kana nuna ba su yi tasiri ba a zaben kenan duk da yake ba hita sakamako ba
babu Allah dai ka san ita siyasa dole kana in baka da tushe to abin zai ma wuya shi wannan dan shugaban wannan tsohon wannan ma'aikacin Coca-Cola gaskiya ya buga don ya ce shigan shi shekara ɗaya kenan ya shigo Liberia neman siyasa kuma gaskiya ana zato ma zai zama na kamar na uku kama shawaran dai kamar shi wancan tsohon babban bankin wato Mills Jones da yi wata da nuna musamman ma ana zaton cewa ya ma janye tun kafin ma kai zaben.
To ina matan nan da aka ce da harko an samu matsala wurin barin ta tsaya takara domin tana da alaka da nan Amurka an ce ta fi zama nan Amurka ta shiga takara
ya ta shiga an bar ta shiga kuma ma ba abin da ba zakan ita kai annan fa kusan yawancin wayan da suka shigo takaran yawancin su yan Amurka ne suna da passport din Amurka ka san ko da shike irin kauta ido ne a bar su su shiga dan annan Liberia ka san dan Liberia duk yadda aka yi dai ba za ce za a ce shi da America da to kaman miya ne abin nan ne da shinkafa ne da manja so that is the situation amma ban da wannan a dukkan su bar kowa duk wanda dai da ana zaton ba za a hana su saboda takardun su na ba na kasan nan ba a bar su duk sun shiga
to ya magana tsaro lokacin zaben
tsaro lafiya ka san akwai wayannan sojojin Nigeria da suke nan wato da suke army na wanda suke na United Nations amma ko su din ma yan sanda Liberia ne da ma'aikatan tsaro na Liberia su suka dubi zaben ban ga dai wayannan sun fito sai dai ɗan yawo dai kawai su fito cikin gari su ɗan yawon su amma ban ga fitan su sosai cikin gari ba
to da yake ka ce an dan samu matsala nan da can irin na rashin ganin suna da sauransu da ire-iren haka na ya batun kai kayan zabe akan lokaci
ya ba shakka no kaman mu da ma ba wata a gure musamman ma mun kungiyar mu mata ta shiga duban zaben nan mun sa mutane sun shiga sun je don su ga kabo report duk yadda aka yi ta mu samu mu tura wa ECOWAS kuma mun mutane mu sun shiga sun ga abubuwa da sun gani dai amma mu a mu da muka jefa zaben ba mu bangaren ba wata wahala
to malaha ya ganin cewa duka masu jihar Kuri'an ba su wuce miliyan 2 ba amma kuma an ce ba za a faɗi sakamakon wannan zaben ba har sai nan da sati biyu me yasa kake ganin abin ya dauki lokaci ya
to kasan yadda take ba kaman kasan wanda banan ba kasan akwai bangaren Liberia ta yanzu shiga ma da motar talayi ne ta saboda ruwan da ake tafkawa a nan to akwai bangaren Liberia wallahi kai in ba da helicopter ba ko jirgin sama ba shiga gurin ma wahala ne saboda haka sai a tattaro zai zama wahala a tattaro duk irin information da ake bukata game da ita zaben saboda haka dama dole wannan dau wannan lokacin kasan kuma constitution na kasar ce ta zata cewa sai dai 25 ga wata sannan a releasing final information amma kaman yan
majalisar wakilai
75 din nan dukkan su kusan dukkan su wayanda suka cire sun san wanda sun san dai dama suna da information cewa sun ga sun ci to wayannan suna ta modern wayanda ba ci ba sun san kuma har akwai wayanda ma yanzu suna da sun sadakar
mallaha ya mun gode kwarai da gaske daga kasar Liberia sai kuma kasar Kenya inda ake fata za a sake gudanar da zaben shugaban kasa ranar 26 ga wannan watan da ake ciki to sai dai shugaban adawa Raila Odinga ya ce ba zai shiga zaben ba ko me ya zafi ga wasu daga cikin dalilan da ya bayar
you've come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC to undertake any changes to its operations and personnel to ensure that the illegalities and irregularities that led to the invalidation of the 8th August.
Mun cimma matsaya cewa ba shakka ba wata alamar cewa hukumar zabe mai zaman kanta wato IEBC za ta gudanar da wasu sauye-sauye a ayyukanta da zai sa a samu zabe ingantacce kuma karbabbe. Domin kaucewa abin da ya faru a zaben farko da ya kawo aka rusa zaben da aka gudanar a ranar 8 ga watan Agusta. Alamu sun tabbatar da cewa zaben da za a yi a ranar 26 ga wannan watan sai yafi na wanda aka rusa muni.
To har yau manema labarai sun tambaye shi ko me yasa ya ce bai da kwarin gwiwa ga hukumar zaben nan kuma ga abin da yake cewa
you cannot do the same thing the same way and expect different results. So we have said that some of the things which were criticized
by the abu ta amfani da tsarin gida ba kuma kace kana sa ranka samu sakamako iri daban-daban domin abinda muke cewa shine abinda babban kotun kasa ta ce an ba daidai ba muna ganin akwai bukatar gyara shi kafin mu sake komawa fagen wani zaben
to da aka ce masa idan ba a gyara waɗannan abubuwa ba to me zai faru
we want to participate in an election held in accordance with the constitution and the laws of the country and so the supreme court said if it is not done that way
shine muka ce ba za a yi zabe ba kenan a Kenya domin fatar mu shine mu shiga zaben da yake an gudanar da shi daidai da abinda dokar kasa ta tanada babbar kotun kasa ta ce muddin ba yadda ta ce ayi akai ba to za ta sake rusa shi
Har ila yau an ce masa bai ganin wannan matakin da yake son ya dauka tamkar hadari ne ga siyasa musamman in ya dage cewa sai an yi gyara a zaben da ya rage yan kwanaki kalila a gudanar da shi shine sai ya ce
we don't think that the changes you're asking for are possible to make. We are basically saying that given the experience we've been through, there's need to make those changes so that the elections can be free and fair. The court talks of irregularities. It talks of illegalities.
Domin kotu da kanta ce ta yi maganar almundahana da sabawa doka da hukumar zabe ta tafka wato IEBC fatar mu shine waɗannan abubuwa da kotu ta ambata su zama an gyara su
hawa kuma da aka ce masa kar fa ya manta cewa babban kotun kasa ta bayyana a fili cewa babu wani zargin aikata ayyukan asha daga shugaban hukumar zaben ko kuma ita kanta hukumar zaben nan ko me zaka ce
I don't know which one you want to take they talked of illegalities committed. They talked of irregularities committed. They even said that the IBC was in contempt of the Supreme Court order, which had ordered that they allow us access to the servers to read what was in there, and they refused to allow that. I don't know.
To ni ban san wanda zaka kama ba daga cikin maganganunta kotun ta yi magana akan almundahana da sabawa dokar zaben har ma ta ƙara da cewa hukumar zaben ta IEBC ta sabawa dokar kotu kuma idan an ce ka saba dokar kotu wannan batu ne babba domin kotu ta ba ta umarni ta ba mu damar mu duba bayanan zaben daga ainihin rumbun tattara bayanai amma ta ƙi bin wannan umarnin don haka idan har ita kotun kuma da kanta tace da hukumar zaben da shugabanta ba su aikata wani laifi ba to akwai rudu a cikin al'amarin
da karshe an ce masa anya musarela ba siyasa kake son yi da wannan lamari ba ta yadda za a kin zaben domin ganin an samar da gwamnatin hadin kan kasa saboda idan an zo rabon mukamai ka yaji rabon ka
that is what Jubilee have been talking about that we want half of the loaf as they call us mukati in Swahili we are not interested in even a quarter of a loaf because we know that if we get a proper elections we'll get the full loaf we are ready for an election
abin da jam'iyya mai mulki take ta faɗi kenan wai muna son rabin ikon kasar alhali ba haka bane san mu ba wannan ra'ayin muke ba so muke yi ayi zabe wanda yake bisa doka da oda mu har kullun a shirye muke mu shiga zabe amma zaben da yake da sahihanci domin mun san idan mun shiga za mu yi tasiri
to sai dai shugaba Uhuru Kenyatta ya ce shi ba abin da ya dame shi da kauracewar da Madugunya Adawa Raila Odinga zai yi domin ko ya ce zai ci gaba da campaign din sa ne ga ma abin da yake cewa
Is there justice in that statement? It is his democratic right not to participate. Sindio. We tell him also it is the people's right to participate in an election to choose their leader. So whether you are there or not, we are proceeding to the people who have the sovereign right
to elect the leader. Amma kuma muna faɗa masa da babban murya cewa ƴanci ƴan ƙasa ne su fito domin su zaɓi shugabannin su. Don haka ko ya shiga ko bai shiga ba mu dai kan ba gudu ba ja da baya za mu sake komawa ga jama'ar ƙasa waɗanda zabi ya rage gare su domin su zabi shugaban da suke bukata
to da farko dai an tsaya shugaba Uhuru Kenyatta da shi da Raila Odinga ne kawai za su tsaya takara amma yanzu an baiwa sauran ƴan takarar damar tsayawa wannan takaran haka kuma ka yanzu ba a cire sunan Raila Odinga daga cikin katin jefa kuri'a ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya a ranar 26 ga wannan watan da muke ciki to ma saware Mu ma yau nan shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu Ahmadu Nazir Ahmed Hausawa da Baba Yakubu Makeri sai Yaya Dan Jalingo da kuma Julie Gresham da ta da sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a jimu da wani sabon shirin
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
Rundunar sojojin saman Najeriya na ci gaba da taka rawar gani a kokarin kawar da dan burbushin abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram. Masana sun ce mutanen shiyar arewa maso gabashin Najeriya za su dade basu manta da irin rawar ganin da mayakan sojojin saman suka taka ba.
Sunana Falmata Bukar daga Damaturu ina naƙuda wannan yaron nawa mai suna Sadiq to a ranar 4 December 2014 an kawo ni likita ya gani sai ya ce ba zai yi na haifu ba zai yi min tiyata da safe to da safe tun da aka yi sallan asuba ɗan Boko Haram suka shigo suna ta haribi tun muna sallan asuba an ka ji gari ba lafiya kafin a yi sallan asuba kowa ya gudu daga asibiti kowa ya watse lokacin in kaga mutun a asibiti shine wanda ba zai iya tafiya ba ko wanda aka yi mishi tiyata to a lokacin ma muna asibiti har rana ta yi muka rasa yanda zamu yi mu fita sai harbi ko ta ina harbi gari biya dau hayaki sai mama nan tace gaskiya ba zamu ci gaba da zama a asibitin nan ba ya kamata mu yi wani abu tun daga shi ba abinci ba likita ba kowa ga yanayin condition din da muke ciki to a haka dai tace za ta sani akan wulteya mu tafi gida sai nace a'a ba zan hau ba za a harbe mu sai dai mu shiga jeji tace to shikenan yanzu ba mu da wani abin da ya rage sai dai mu shiga jejin sai nti to shikenan yanzu abin da zai mu zauna mu yi addu'a muka zauna muka yi addu'a kuma muka fita muka shiga jeji saboda ba mu da wani mafitan da ya wuce wannan muka dauki hanyar gida muna tafiya akan hanyar gida jirgin sama da yake zubo wutan nan yana ta bin area da muke muna jin karan shi akan mu haka ya zo ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo kai dai mun sa daukadaran mu fita ne saboda gaskiya ba mu da wani abin da zamu iya yi kuma mun barwa Allah komai akan hanyar da jirgin ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo har muka isa gida da muka isa gida ina ganin ma jirgin kamar raka mu yayi da muka isa gida shikenan jirgin bai sake dawowa ba dan gaskiya a wannan ranar ba dan Nigeria Air Force ba ina ga kogo ko haram ma da sun gama da mu a ranar gaskiya dan mun fito muna kallon su ma suna ta yawon su a mota kawai dai kwanan mu ne bi kare ba gaskiya mun gode da abin da Nigeria Air Force ta mana har na fara ma sha'awan dana ya zama Air Force
me sunan ka abokina to gashi mamanka ta ce kana tana sha'awan ka shiga aikin soja kana son aikin soja a cikin soja ne zaka shiga waye ka sani a soja
soja sai kare
ka ce me
kuka sai
kuka shi kan wani waye kuka shi kan
eh kuka shi kan
kuka shiga ni kuka shigan waye to ashi ba Air Force bane
kinyena anyena to da
koda baga operation lafiya dole a nasu bangaren mayakan saman Najeriya suna gudanar da operation gama aiki da operation ruwan wuta duka dai don kawar da Boko Haram na nemi karin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar
to gama aiki duk dai waɗannan operation da ake yi a arewa maso gabancin Najeriya operations ne waɗanda suna da sunaye da yawa waɗanda akwai waɗanda muna yi ne tare da sojojin ƙasa kamar gama aiki akwai kuma waɗanda mukan ɗauka mataki ne wanda yake sojojin sama suke ɗauka amma wanda yake da manufa iri ɗaya na wancan gama aiki din amma wanda yake baya bukatun wani hada ƙarfi da ƙarfi tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa to saboda haka waɗannan operation namu sojojin sama yana da baki kaman baki guda uku akwai ɗaya wanda yake bukatun kullun kana yin kome kake tare da sojojin ƙasa wannan muna kiran shi close air support wanda yake operation ne wanda yake bukatun ka tabbatar da cewa kun yi kyakkyawar mu'amala da sojojin ƙasa yadda garin neman kashe waɗannan su 'yan ta'adda kada ka je ka kashe naka sojojin saboda ka yana bukatun kullun kuna tafiya daidai kuna planning din to akwai kuma operation din da ake da muke kira interdiction wannan operation wanda yake actual abin nan nashi operation ne kawai na sojojin sama wanda zaka je kaga inda ta'adda suke ka san inda suke ka sa sojojin abin you know jiragenka na yaki su je su far musu saboda haka waɗannan akwai bambanci tsakanin su to amma wannan gama aiki da kake magana muna yi ne hannu da hannu da sojojin ƙasa saboda mu tabbatar da cewa mun kare jama'a
tsohon hafsa a rundunar tsaron Najeriya Aliko Yar Rashid Harun yace lawar da sojin saman Najeriya suka taka na ɗaya daga cikin silar kwato dajin Sambisa
in ka duba akwai attack inda aka kawo nan cikin garin Maiduguri Adamawa da Yobe idan da ba dan Nigerian Air Force ne suka yi rawan gani a wannan abin wannan yakin ba wallahi tallahi da 'yan ta'addan nan sun ci garin Yobe sun zo har sun ji har Gulani har sun shigo mana cikin garin Gombe capability da Nigerian Air Force take da shi wato yanzu abubuwan yaki da Nigerian Air Force take da shi akwai inda Nigerian Air Force platform din su da su iya zuwa tsakanin minti 1 zuwa minti 2 amma kuma su sojojin kasa ba sai zuwa wannan wurin a awa 1 ko kuma awa 2 ba idan ka duba malam fatori Nigerian army tank ba sai ya shiga wurin ba saboda yana da border tsakanin wato Guzamala kenan da Lake Chad basin in ka duba Marte in ka duba Ganzai gari ne kusa-kusa da cikin Maiduguri amma saboda terrain din attack din garin Mubi tsakanin Mubi da Madagali har zuwa Gombe su wannan ƴan Boko Haram din suna so har shiga cikin garin Adamawa ne amma with the help of Nigerian Air Force suka subdue wannan ƴan Boko Haram din har suka mai da su baya
kwanan nan gwamnatin Amurka ta amince da saida wa Nigeria jiragen yakin nan na zamani wato A29 Super Tucano kuma babban hafsan hafsoshin saman Nigeria Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce waɗannan jirage na da matukar tasiri ga aikace-aikacen su
to wannan jirgi yana da muhimmanci kware da gaskiya al'amuran da muke na yau da kullun akai la'akari da irin matsalolin da ake shiga na maganan tsaro a ƙasar nan wannan jirgi lalle yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani yana da al'amura waɗanda system din da jiragen da muke da su a yanzu wasu su ba su da wannan abubuwan da suke da shi to muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa in ka duba West Africa gaba daya duk wani fitina da ta so Najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka mun shiga mun taimaka a ƙasar Senegal saboda warware matsalar da ke cikin Gambia tare da taimakon wasu ƙasashe you know na Africa to saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai dada mana ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare kasashen mu ba ma Najeriya ba ba sauran wurare
kwararre kan jiragen yaki Muhammad Inusa ya mana karin bayani kan wannan jirgi
ne mai inganci kuma an kera shi ne musamman saboda yaki da ta'addanci zai iya hango dan ta'adda duk inda ya boye yake kuma zai yi aiki ko da daddare ko da rana ko da yaushe ya tashi dan sun gode jiragen nan an yi amfani da su kamar Afghanistan a Iraq America ta yi amfani da jiragen nan kuma an tabbatar da ingancin su kuma yana da surveillance zai iya ganin abokin gaba ko daga nesa ina yake haka kuma duk inda ya sa ya tinkara baya missing target din sa kuma duniya sun dabbatar da ingancin jirgin to musamman shi yasa ga America ta zabi jirgin nan ta saida ma Nigeria
a cewar Air Commander Yusuf Anas mai retire sojojin sama na da wata runduna ta musamman da ke taka rawa kafada da sojin kasa
dunar mayakan sojojin sama din kuma suna bada tallafi sosai wajen tura da wasu dakarun su da ake ce ma special forces da aka tura su suka yi kwarewa a wasu kasashe kamar Amurka da Isra'ila suka dawo so an tura su tare da ainihin rundunar mayakan sojojin kasa don su ba su tallafi a cigaba da wannan yaki da
Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai retire na bin diddigin yadda wannan yaki ke gudana tun daga farkon karban dajin Sambisa har zuwa karbo shi daga hannun mayakan na Boko Haram
tsarorin nan kuma da aka samu a yau ina tabbatar maka idan ba sojojin saman nan sun shiga ba da bamu kai inda muke ba yau kuma wannan abu ba a samu wannan nasarori ba sai da kyakkyawan shugabanci a shugabanci wanda ya tabbatar cewa waɗannan jirage an gyara su waɗannan pilot masu tuka jiragen nan sun samu kyakkyawan training sannan kuma an kula da abubuwansu da allowances ɗinsu da yadda suke training da sauransu shi Air Marshal Sadiq mutum ne mai gaskiya mai adalci mai rikon amana don haka muke samun waɗannan nasarori kwarai da gaske kuma in ka duba yau hatta operation da suke na operation ruwan wuta wannan daji an samu nasarori kwarai da gaske yadda aka je aka kakkare wuraren da suka kakkame yadda aka samu makamai aka yi destroying camp ɗinsu wanda yake ake wurin guda hudu da sauransu to da ba dan sojojin sama ba ina tabbatar maka ba za a samu wannan nasarori kuma in ka duba yau ko a duniya ai ana magana air power ne sai lokacin da sojojin sama suka yi ruwan bambamai da sauransu sannan sojoji na ƙasa sannan su shiga
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.